بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. bayaku godiya ta tabbata ga Allah da ya sake nuna mana wannan rana ta Juma'a don gabatar da karatun wannan tafsiri mai suna Tafsirul Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan, wanda muna cikin suratul Haqqa. Sati da ya gabata mun kwana ƙarshen aya ta 37 ko da za mu tashi farko aya ta 38. Faɗar Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala, fala uqsimu bima tubsirun, to wa ma la tubsirun. Fala ba haka al'amarin yake ba kamar yanda suke tsammani. Uqsimu bima tubsiruna, Allah ta'ala ya ce ina rantsuwa da abin da kuke gani na halittu. Ma'ana Allah na rantsuwa da abin da halittu suke gani na dukkan abubuwa. Wa ma la tubsiruna, da kuma abin da ma ba ku gani. Ko kuma fala uqsimu, ba sai na yi rantsuwa ba, bima tubsiruna, da abin da kuke gani. Za ku yarda da abin da ake faɗa gaskiya ne. To, to saboda haka kenan, innahu laqawlu rasulin karim, lalle shi Al-Qur'ani magana ce ta manzo wanda yake mai karamci. Ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da Al-Qur'ani ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama don ya isar da shi ga halittun Allah subhanahu wa ta'ala. Ko kuma innahu laqawlu rasulin karim, shi Al-Qur'ani magana ce wadda ta zo daga hanyar wanda yake manzo mai karamci, shine mala'ika Jibril, wanda ya karɓo saƙon daga wajen Allah zuwa isar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shi kuma manzon Allah ya isar da shi zuwa ga ma'ana halittun Allah. Wama huwa biqauli sha'ir, Al-Qur'ani ba maganan mawaƙi bace suke cewa waƙa ce, amma Allah ta'ala ya ce qalilan ma yu'minuna, kadan ne kwarai waɗanda suke yin imani da haka. Su yadda ce Al-Qur'ani ba waƙa bace, Al-Qur'ani ba maganan mawaƙi bace, Al-Qur'ani maganan Allah ce. Wala bi qawli kahinin, ba kuma maganan boka bace, wasu na cewa bokanci ne. To duka Allah ya kore wannan abin da aka jingina ma Al-Qur'ani, cewa manzon Allah ma'ana mawaƙi ne, boka ne. Duka Allah subhanahu wa ta'ala ya kore wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Kalilan ma tadhakkaruna, Allah ta'ala ya ce kaɗan ne kwarai kuke wa'azattuwa. Shi Al-Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake manzansa da duka abinda maƙiya suka jehi manzon Allah da shi, na cewa mawaƙi ne, ɗan sihiri ne. Duka abin da ya sanya su yin haka shi ne ƙin yarda da kuma wa'azattuwa da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi. Inda a ce sun yi imani sannan suka wa'azattu, da sun san abin da zai amfane su da kuma abin da zai cutar da su. Saboda haka suka dibi halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suka jehe shi da wasu sufofi da wasu ɗabi'u wanda ba nashi ba, kuma sun san manzon Allah wane ne sallallahu alaihi wasallama. tunda kafin ya bayyana a matsayin shi na manzo suna ce mishi Muhammadul Amin ko Muhammadu amintacce tanzilun min rabbil alamin alqur'ani saukakke ne daga ubangijin talikai don haka baya dacewa ya zamanto maganar mutum alqur'ani ba maganar mutum bace maganar wace ce maganar Allah ce ubangijin talikai da aka yace tanzilun min rabbil alamin ولو تقول علينا أقدر ما عند من ذا الله صلى الله عليه وسلم زي كرامنا وتمغنا يتي منشي شيني بعض الأقاويل وسو قاقبون مغنغنون كريا يتي منشي الحالي بامو مكتشي با وانا شيني أي مفي درجة أو جمبو يو فودا من ذا الله أقدر أبن ما بزي يبين يقاق وسو مغنغنون كريا yace mun ce alhali ba mu ce ba Allah ta'ala yace la akhadna minhu bil yamin da mun kama shi da dama ka san duk abin da aka rike shi da dama to wannan abin kenan ibara ne na cewa kenan an rike shi da ƙarfi kenan da Allah yace da mun kama shi da kyau shine ma'anar da mun kama shi da dama summa laqata'na minhu al-watin sannan za mu yanke jijiyar da take haduwa da zuciyarsa jijiyar da take kai jini zuwa ga zuciya ma'ana za mu yanke ta da an yanke ta ba mu maganar rayuwa ke to Allah ta'ala ya ce kenan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama abinda ya zo ba kage ba ne ba magana ba ce daga wajensa ko shi ya kirkira magana ya jingina mana ya ce mun ce ba mu ce ba ma'ana za mu kama shi da laifin haka shine sun malakata ana min hulwati fama minkum min ahadin anhu hajizi babu wani daga cikinku wanda zai iya ma'ana shamakance shi in Allah ya nihi hallaka shi to ba wanda ya isa ya hana shi ya kare shi daga azabar Allah wa innahu latazkiratun lil muttaqin lalle shi alqur'ani tunatarwa ne ga masu tsoron Allah masu taqawa alqur'ani tunatarwa ne gare su suna wa'azartuwa da shi saboda su gyara addinin su da duniyar su saboda haka Allah ta'ala yace wa innahu latazkiratun lil muttaqin ko wa inna lana'lamu anna minkum mukaththibin lalle mu mun san cikin ku akwai masu ƙaryata abinda muka aiko manzo da shi وإنه لحسرة على الكافرين ثم القرآن الله سبحانه وتعالى يتي ندامة جيغة كافرين رانا تاشن قيامة زاسي دانا سن سوى دبششر يدع القرآن ببششا يدع أمرنن القرآن با دا هكا سكامكوان دا أكي سامو دا لا دا أكي سامو دا مدمي karanta alqur'ani da kuma imani da dokokin da suka zo a cikin alqur'ani duka wannan ya kubuce musu ba abinda zai samuwa gare su sai dai matsananciyar azaba shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce wa innahu la haqqul yaqin lalle shi alqur'ani gaskiya ce kuma ta tabbas ma'ana alqur'ani yana akan matakaiya na ilimi daga cikin matakaiya na ilimi shine yaqini ma'ana sani tabbatacce alqur'ani gaskiya ne kuma tabbatacce ne daga wurin wa daga wurin Allah yake ko da haka fasabbih bismi rabbikal azim ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ta'ala yake ka tsarkake ubangijinka shine fasabbih ka tsarkake ubangijinka game da dukkan abin da bai dace da girmansa ba shine fasabbih bismi rabbikal azim ka tsarkake sunan ubangijinka mai girma ga dukkan sufofin da basu tabbata ba ma'ana basu dace ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa malan tafsiri yake kenan abinda ake nihi da fala uqsimu bima tumsiruna wa ma la tumsiru aqsama ta'ala ma'ana Allah yayi rantsuwa bima yubsirul khalq bima yabsirul yabsirul khalq min jami'il muqaddasa muqaddasa ala sidqir rasul Allah na rantsuwa da dukkan abinda halittu suke gani na dukkan abubuwa wama la yubsirunahu da kuma abinda ba su gani su shine ma'ana aqsamal aqsama ta'ala bima yabsirul ibad min jami'il ashiya Allah yayi rantsuwa da abinda halittu suke gani na dukkan abubuwa wama la yubsirunahu da ma abinda ba su gani shi da aka fadakada fi zalika fadakala fi zalika a cikin wannan abubuwan da halittu ke gani kullul khalqi dukkan halittu sun shiga a ciki halittu na mutane halittu na aljanu halittu na tsuntsaye halittu na abin nan dabbobi duk abin da yake halitta ya shiga a ciki bal dakala fi zalika نفسه المقدس معنا الله سبحانه وتعالى شي كران كنسا مي تركي يا شيغا ا تشكي على صدق الرسول اكن تشوا منزل الله غسكيا ني معنا غسكيا يزو دشي بما جاء به من هذا القران الكريم تشوا منزل الله صلى الله عليه وسلم مي غسكيا ني game da abin da yazo dashi na wannan alqur'ani mai karmai girma alqur'ani mai girma daga Allah ne kuma gaskiya ne wa annar rasul alkarim yani ballagahu anillahi ta'ala ko kuma ballagahu yani anillahi ko ballagahu anillahi ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya isar da wannan manzanci alqur'ani da aka aika shi da shi daga Allah Allah ne ya aika shi da shi kuma manzo Allah ya isar ونزه الله رسوله كما الله يا تركه منزنسا اما رماه به اعداؤه game da abin da makiya Allah makiya manzan Allah suka jehi manzan Allah dashi min annahu sha'iru da suka ce ai manzan Allah mawaki ne aw sahiru ko kuma mai sihiri ne dan sihiri ne ma'ana boka ne to duka Allah ya tarkake manzansa game da wannan wa annal ladhi hamarahum ala zalika abinda ya doke su akan jihar manzon Allah da irin waɗannan munanan sufufin na cewa mawaki ne abinda yazo da shi waka ne dan sihiri ne yana sihirce mutane suna bin shi duka abinda ya doke su akan yin haka mala yace adamu imanihim wa tadhakkuri rishin gaskata wasu da kuma rishin wa azattu wasu da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yazo da shi wannan duka shine ya doke su akan min sukunta manzon Allah da cewa mawaki ne abinda yazo da shi dan haka waka ne dan sihiri ne dan haka abinda yazo da shi sihiri ne bokanci to sai Allah ya tsabtace ya tsarkake manzansa game da wannan abinda aka jehe shi da shi walau amanu inda sun yi imani wa tazakkaru suka wa azattu la alimu da sun san ma yanfa'uhum wa yadurruhum da sun san abin da zai amfane su kuma da kuma abin da zai cutar da su saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da alqur'ani shi kuma alqur'ani yana karantar da mutane abin da zai amfane su sannan kuma ya nuna musu abin da zai zamantowa cuta a gare su dan su nisance shi to inda ake sun yi imani da sun san haka amma rashin yin imani su shi yasa ba su iya gane wannan wa min zalika daga wannan an yanzuru fi hali muhammadin sallallahu alaihi wasallam su tsaya su yi duba ma'ana su kalli halin manzon Allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wayamqu awsafahu wa akhlaqahu sannan kuma ma'ana su kalli sifofinsa da dabi'unsa li yarau amran misla shamsi la yarau ma'ana la yarau amran misla shamsi inda sun tsaya sun yi karatun tanisu suka kalli halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sufofin shi da dabi'unsa da sun ga al'amari karara kamar rana dama ai sun san wane ne manzo Allah ko sallallahu alaihi wasallam yadulluhum ala annahu rasulullahi haqqan abinda zai nuna musu cewa lalle manzo ne na Allah na gaskiya wa anna ma jaa bihi abinda yazo da shi kuma tanzilun min rabbil alamin saukakke ne daga ubangijin talikai la yaliqu an yakuna qawlan lil bashar da haka alqur'ani baya dacewa ya zamanto maganar mutum da kadi bi tsarin alqur'ani duk mutanen da yake karatun alqur'ani in kadi bi tsarin alqur'ani za ka gane qur'ani ba maganar mutum bace tsari ne na mai magana ce ta ubangiji Allah mahaliccin mutum bal huwa kalamun dalun ala azamati man takallama bi alqur'ani magana ne wanda yake nuni akan girman wanda yayi magana da shi wane ne shine Allah saboda alqur'ani menene kalamullah alqur'ani magana Allah ne wa jalalatu awsafihi ma'ana da kuma girman siffofin Allah subhanahu wa ta'ala wanda ma'ana ya faɗi alqur'ani wa kamal tarbiyatuhu lil khalq sannan kuma da sun ga cikar tarbiyar Allah subhanahu wa ta'ala game da halittu Allah shi ne mai cikakken kulawa da mu da halittu gaba daya wa uluwihi da kuma yanda Allah ya daukaka fauka ibadihi saman bayinsa Allah na saman bayinsa da haka kuma Allah ya san da su ya san kome nasu wa aidan kuma fa inna hada wannan zannun minhum bima la yaliqu billahi wa hikmatihi ma'ana zato ne daga gare su game da abin da bai dace da Allah ba da kuma hikimar Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa suka dunga irin faɗin waɗannan maganganun ba su yi imani da alƙur'ani ba har ma suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama mahaukaci ne suka ce qalu ya ayyuhal ladhi nuzila ilayhi dhikr innaka lamajnun ya kai wanda yake da awa cewa ma'ana an saukar mai da alqur'ani sai suka ce kai mahaukaci ne to duka wannan rashin sanin girman Allah ne da kuma dacewa da abin da ya dace da Allah da hikimar Allah shine Allah ta'ala yace walau taqawwala alaina ba'd al-aqawm ma'ana fa innahu law taqawwala alaina manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama inda zai kirkira mana shine waftara ba'd al-aqawil ya kirkiri wasu maganganu al-kadhiba na ƙarya Allah ta'ala ce la akhadna minhu bil yamin da mun kama shi da dama thumma laqata'na minhu al-watin sannan da mun katse igiyarsa da take haɗe da zuciyarsa ma'ana kenan sai mutuwa wa huwa irqun muttasilun bil qalb jijiya ce wadda take haɗe da mai da zuciya idan qata wannan jijiyar da ta yanki halaka minhu al insan sai mutum ya halaka bai rayuwa duk wanda wannan jijiya ta kace masa bai rayuwa to falau kuddira inda a kaddara annar rasula lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hashan wa kallan to ma'ana abu ne ma wanda ba zai yi ba taqawwala ala Allah inda zai kirkira ma Allah wata magana la ajjalahu bil uquba da Allah ya gaggauta kama shi da azaba wa akhadahu akhla azizin muqtadirin da kuma ya kama shi kamu na mabuwayi sannan kuma mai iko لانه حكيم saboda shi Allah hakimun ma'ana gwani ne qadirun ala kulli shay'in mai iko ne akan komai wa da ga fahimtu hikimar Allah tabtadi kana hukunta Allah yumahhil al-kadhiba alayhi Allah bai jinkirta mu wanda yake kirkira masa ƙarya duk mutumin da yake kirkira ƙarya ya jingira ga Allah to hikimar Allah tana hukunta Allah zai kama shi da sauri baya jinkirta masa alladhi yaz'amu wanda yake riya anna Allah abaha lahu dima'a man khalafahu wa amwalahum cewa Allah ya halitta masa shine alladhi yaz'amu mutunan da yake riya cewa annallaha abaha lahu, Allah ya halitta masa dima'a man khalafahu, jinin duk wanda ya saba ma ra'ayinsa, wa amwalahum, da dukiyoyinsu, ko wa annahu huwa wa atba'u, cewa shi da mabiyansa, lahumun najatu, su ne suke da tsira a lahira. Kafirai haka suke gani, ko suna ganin manzon Allah da ya saba musu, da waɗanda suka yi imani da manzon Allah jininsu ya halitta. Shi yasa aka kashe na kashewa cikinsu, aka azabtar da na azabtarwa a cikinsu, aka kore na korewa a cikinsu, aka amshe dukiyar wasu daga cikinsu. To Allah subhanahu wa ta'ala yana saurin kama ire-iren waɗanda suke da irin wannan ra'ayin, da su da mabiyansu sai suna ganin su ne masu tsira. Wa man khalafahu, wanda ya saba masa, fa huwa al-halak, shi ne halakakke. To fa idza kana Allah qad ayyada rasulahu sallallahu alaihi wasallam, idan Allah ya zamanto ya karfafa manzansa, duk manzan da Allah zai aiko, to sai Allah ya karfafa shi bil mu'jiza, da wasu mu'jizoji, ma'ana abubuwan da suka saba ma al'ada. Tunda an ce al mu'jiza amrun khaliqun lil adati al maqrun bit tahaddi, duk al'amarin da ya saba ma al'ada, a al'adance ba a san fa, ba a saba gani irin wannan abin ba. Sannan kuma aka gwama shi da cewa in mutum ya isa wanda ba wannan wanda ya zo da mu'jizar ba, ya kawo irin shi. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ai Allah ya aiko shi da alkur'ani, ko ya aiko shi da alkur'ani, sai ya ce mu, sai ya ce qul hatu burhanakum, ko kuma wa in kuntum fi raibin mimma nazalna ala abdina fa'atu bi surati min mislihi. Sai da kuma larabawa ne, ko in kuna ganin a'a shi ne ya tsago shi, ai shi ba larabe ne, to kuma larabawa ne, to ku zo da sura guda kwatankwacin alkur'ani, wannan shi ake ce mata haddi. Amma sai suka kasa, fa illam tafa'alu wa lan tafa'alu, in ko ba ku aikata ba, to har abada ku ba ku iya aikata ba. Ko to Allah subhanahu wa ta'ala idan ya zamanto da ya zamanto Allah kada ayyada rasulahu, ya karfafa manzansa bil mu'jiza, da mu'jizoji, wa burhanun, ko da kuma hujjoji, ala sidqi ma jaa bihi, akan gaskiyar abin da yazo da shi, bil ayatil bayyina, da ayoyi bayyanannu, wa nasarahu ala a'da'ihi, kuma Allah ya taimake shi akan maƙiyansa, wa makkanahu min nawasihim, Allah ya bashi daman kama, ma'ana makwarkwadodinsu, ma'ana shine gashin makwarkwadodinsu nan abin nan goshinsu, ma'ana aka kama su aka halaka su a lokacin yaƙe-yaƙe. To Allah ta'ala ya ce fa huwa akbaru shahada, wannan shine mafi girman shaida, minhu ala risalatihi, mafi girman shaida daga Allah akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzansa ne, shine ala risalatihi, akan manzancin shi. Da haka yace fama wa qawluhu, fadasa da yace fama minkum min ahadin anhu hajizin, inda Allah zai halaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, babu wani daga cikin ku wanda, ma'ana in ya tashi halaka shi, ba wanda ya sai hana, ai law ahlakahu, inda Allah zai halaka shi, mamtana'a huwa bi nafsihi, shi kanshi bai iya hana kanshi, in Allah ya tashi halaka shi, wala qadira ahadun, kuma ba wanda yake da iko an yamna'ahu, shi ma ya hana shi, min azabillahi, daga azabar Allah. Da haka wa innahu ay alqur'anul karim, lalle shi alqur'ani mai girma, la tazkiratun lil muttaqin, tunatarwa ne, wa azini ga masu tsoron Allah, ay yatadhakkaruna bihi, suna wa'azattuwa da alqur'ani, masaliha dinahu, abinda yake maslaha, gyara ne ga addininsu, wa duniyahum, da duniyarsu, fa ya'rifuna, har sai su gane wannan, su suka imani da alqur'ani za su gane duk abinda yake maslaha a gare su na addininsu da kuma mi duniyarsu, wa ya'lamuna alaiha, kuma za su san waɗannan abubuwan, yuzakkiruhum alaqa'id addiniyya, alqur'ani yana tunatar da su aqidodi na addini, ko wal akhlaq al mardiyya, da kuma dabi'u waɗanda suke yardaddu, wal ahkam al shar'iyya, qur'ani yana tunatar da su hukunce-hukunce na shari'a, wa yakununa minal ulama'ir rabbaniyyin, da su sai su zamanto daga cikin malamai waɗanda suke masu tarbiyya, wal ubbad al-arifin, da kuma masu ƙoƙarin ibada, sannan kuma masana, ba masu ibada da jahilci ba, wal a'immatul muhtadin, kuma sai su zamanto ma'ana shugabannu waɗanda suke shiryayyu. Wa inna la na'lamu, Allah ta'ala ya ce lalle mu mun san anna minkum mukazzibin, lalle a cikinku akwai masu ƙaryatawa bihi da alƙur'ani, wa hadha fihi tahdid, wannan kashedi ne ake musu, wa wa'idun, kuma ƙacewa ne na azaba ga suwa, lil mukazzibin, ga masu ƙaryatawa, wa annahu sayu'aqibuhum, cewa Allah zai kama su da azaba, ala takdhibihim, akan ƙaryata wasu da suke yi ma alqur'ani da kuma manzon da Allah ya aika, bil uqubatil baliga, da uquba wadda ta kai matuƙa, wa innahu la hasratun alal kafirin, alqur'ani nadama ne, zai zamanto nadama ga kafirai, fa innahum lamma kafaru bihi, su kafirai yayin da suka kafirce ma alqur'ani, wa ra'aw ma wa'adahum bihi, suka ga abinda ya yi musu alƙawali da shi, ma'ana yanzu suka ga abinda aka yi musu alƙawali na azaba, in ba su yi imani ba, ta hassaru, sai su yi ta nadama, idlam ya hata dubi, saboda ba su shiryu da alƙur'ani ba, walam yanqadu li amri, kuma ba su jayu ba da umarnin alƙur'ani, wa fatahumus sawab, da haka sakamako da lada ya kubuce musu, sun rasa musamu ba, wa hasadu ala ashaddil azab, ma'ana sun samu matsananciyar azaba, wa taqatta'at bihimul asbab, duk wasu dalilai waɗanda suke sanya a rabu da azaba ya yanke musu, saboda an riga an zo lahira, da a ce a nan duniya ne suka gane suka gyara kenan, ma'ana za su tsira, amma ba su gane ba sai da suka je lahira suka ga azaba, kenan yanzu babu wata hanya wadda za ta ba su daman gyarawa, saboda sun riga sun sakaci, wa innahu lahaqqul yaqin, lalle alqur'ani gaskiya ne, al-yaqini, kuma gaskiya tabbatacciya, ai a'ala maratibul ilmi, mafi daukakan matakayen ilimi, fa inna a'ala maratibul ilmi, mafi daukakan matakayen ilimi shine al-yaqin, ma'ana tabbas, wa huwa shine al-ilmu sabiq, ko sani wanda yake tabbatacce, allazi la yatazalzalu, wanda ma'ana baya girgizawa, wala yazul, kuma baya gushewa, an ce wannan yaqi, ma'ana ina da yaqini akan wannan abin, kenan tabbataccen abu ne wanda babu wata shakka a ciki, ko wal yaqin maratibuhu salasa, aka ce yaqini matakayyansa uku ne, kullu wahidatin a'ala mimma qablaha, kowacce tana sama ga wadda take kafinta, na farko awwaluha, na farkonta ilmul yaqin, ilmi na tabbas, wa huwa al-ilmul mustafadu min al-khabar, shine ilimin da aka samu shi daga labari, labari ne wanda aka samu kuma ta hanyar ingantacciya, summa aynul yaqin, mataki na biyu shine ainihin yaqini, wa huwa shine al-ilmul mudraku bihasatil basar, shine ilimin da aka riska da ido, abinda mutum ya gani kiri da kiri, ina fata an fahimta, kenan abinda shine malam Bahaushe yake cewa gani ya kori, ya kori ji, abinda ka gani da idanka kiri kiri, kenan ya sha bamban da abinda ka jiya, labari ne aka baka, kenan in kun ga wannan matakin na biyu na saman mi, wancan na farko yana saman mi, ilmul yaqin, saboda shi ilmul yaqin din nan al-ilmul mustafadu ne min al-khabar, shine ilimin da mutum ya samu ta hanyar labari, labari ne aka ba su, sannan na biyu shine ainul yaqin, ainihin yaqin shine ilimin da mutum ya samu ido da ido, wanda ya gane shi kiri da kiri, summa haqqul yaqin, sannan gaskiyar yaqini, wa huwa al-ilmul mudraku bihasati adh-dhawqi wal mubashara, ilimin da aka riske shi, ma'ana da ainihin ɗanɗano kuma kai tsaye, abinda an ɗanɗana shi an ji yanda yake, misali kamar ka ɗauki wani abu ki ɗanɗana shi, ɗanɗanon nan tana za ki iya gane mai yami ne, mai daci ne, mai zaki ne, mai bauri ne. Ko? Ba ɗaya bane da wanda shi ya gane shi dai gashi amma bai ɗanɗana. Wanda ya ɗanɗana ya yi shi sanin haƙiƙanin mene ne abu. Ko? Kina kaga shi kuma wanga yana samun mai bi mishi abin da aka gani da ido. Kamar yanzu misali a kawo miki ruwa, ruwan gumba ko ruwa abin. To gumban nan tana da sukari ba ta da sukari, ke dai yanzu kin gani ruwan mene ne? Ruwan gumba ne ga su kin gani. Amma wacce ta sha ta ɗanɗana ita za ta iya ganewa ruwan gumban wani iri ne, masu zaƙi ne ko mara zaƙi. Ina wata an fahimta. Yana kaga wannan yana sama akan wanda shi gani ya yi da wanda ya ɗanɗana kai tsaye ba su zama ɗaya. Da haka wa hadal ƙur'anul karim, wannan alƙur'ani mai girma bi hadal wasfi, ma'ana yana da wannan siffa. Fa inna ma fihi min al'ulumi, abinda ke cikin alƙur'ani na ilmuka, al-mu'ayyadatu bil barahin al-qat'iyya, ma'ana an ƙarfafa su da hujjojin da suke yankakku, waɗanda suke tabbas babu wani shakka a ciki. Abin kuma haka yake. Ko? Wa ma fihi min al-haqa'iq, da kuma abinda ke cikinsa na tabbatattun al'amurra, wal ma'arif al-imaniyya, da kuma ilmuka waɗanda suke na imani, wanda ya hasulu bihi liman zaqahu haqqal yaqin, wanda ya ɗanɗani alƙur'ani ya karance shi kenan, ya san ma'anarsa, ya san haƙiƙaninsa, kenan ya ɗanɗane shi. Ina fata an fahimta. Kenan abinda zai samu na yaƙini ba ɗaya bane da wanda kawai karatun yake amma bai san ma'anar ba. Da haka sai Allah ya ce sabbihi bismi rabbikal azim, ka tsarkake sunan ubangijinka mai girma, aina zihuhu, ka tsarkake shi amma la yaliqu bi jalalihi, abinda bai dace da girmansa ba. Ko wa qudsuhu, da kuma tsarkinsa, bi zikri awsafi jalalihi, shine mutum ya ambaci siffofin girman Allah, wa jamalihi, da kuma kyawawan siffofin Allah, wa kamalihi, da kuma cikakkun abinda siffofin Allah. Shine ma yace tamma tafsiru abinda suratul haqa, tafsirin wannan sura ta haqa ma'ana ya kawo ƙarshe. Walhamdulillahi rabbil alamin, baraka allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.